da yake kaddamar da committee babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General TY Buratai yace zargin na Lieutenant General TY Danjuma na da nauyin gaske.
Statements of this nature could damage
irin wannan zargi ka iya rusa kimar sojojin Najeriya a don haka ba za a kauda kai daga gare shi ba muddin sojoji na son ci gaba da samun daraja da mutuntawa daga sauran jama'a a saboda haka abu ne mai muhimmancin gaske mu kafa wannan committee don tantance sai hancin wannan zargi ko aka sinsa.
Otherwise
Tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya Major General JS Bindawa ya ce wannan mataki na General Buratai ya zo daidai lokacin da ya dace.
Musamman in ka duba nauyin abinda shi wannan babba na Jiwa Danjuma maganan da ya yi din tunda abin yana da nauyi kuma ya shugabance mu kuma ana bala'in ba shi girma fiye da yanda baka zato a cikin gidan soja. To kaga sai an yi taka tsantsan wasu maganganun da aka fara yi akan maganan nashi kamata a ce an yi rushin saboda a gidan soja muna girmama manyan mu kuma fiye da yanda baka zato saboda haka ina ganin yanda gidan soja din ba su sauri suka yi ca akan shi wancan babban mutumin ba nuna cewan har yanzu gidan soja bai lalace ba.
Tsohon jami'in hukumar leken asirin sojin Najeriya Aliko Rashid Harun yace bai ji daɗin yadda tun farko wasu faran hula suke musu shishigi a cikin al'amarin su na sojoji ba.
To ai general irin wannan bare shi to yace yayi zargi ba wannan mutum ne wanda ya rike minister of defense kuma ya rike chief of army staff saboda haka duk wani magana da ya faɗa akwai ƙarfin gaskiya.
Masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na bin diddigin wannan batu tun daga farko.
Shi bincike na bin harkar tsaro abu ne mai kyau an muka diba wanda yayi wannan zargin mutum ne wanda shi kan ya shugabanci ita kanta rundunar Najeriya yana da matsayi.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.